Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana matakan da za a dauka domin maido da matsayin da aka cimma da hukumomin Tehran kan shirin Iran na mallakar makamin nukiliya. Matakin da Isra'ila ta nuna rashin amincewarta a kai. Yau wannan batu shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. Wata kungiyar tsigeru da ke goyon bayan Iran ta yi dauki alhakin harin makami mai linzami da aka kai akan yankin Kurdawa a Iraki. Wannan hari wani abu ne da ke nuni da irin kalubalen da ke gaban gwamnatin Biden. Yayin da gwamnatin ta Biden ta ce za ta koma cikin matsayin da aka cimma a shekarar 2015 kan nukiliyar na Iran, wacce ake kira JCPOA a takaice.
We're prepared to re-engage in negotiations with the P5+1.
Shugaba Biden ke ne ke cewa a shirye muke mu koma kan teburin tattaunawa da kasashen nan biyar da ɗaya a haɗe. Wato China, Faransa, Jamus, Rasha da Burtaniya da kuma ita kanta Amurkan. Kan batun shirin nukiliyar Iran. Dole ne kuma mu tattauna irin tarzomar da Iran take haifarwa a yankin Gabas Tsakiya. Yayin da yake jawabi a gaban wani taron samar da tsaro da aka yi a Munich ta yanar gizo a makon da ya gabata, Biden ya alƙawarin haɗa kai da nahiyar Turai da sauran ƙawaye kan wannan batu na Iran. Matakin da wasu masu fashin baki suka ce farar dabara ce. Kelsey Deport ƙwararriya ce kan al'amuran da suka shafi takaita yawaitar makamai.
The pathway to addressing
tace hanyar da za a iya magance damuwar da Amurka ke nunawa kan ayyukan Iran a yankin da kuma hanyar da za a magance shirinta na mallakar makamin nukiliya na tattare da maido da wannan jarjejeniya ta JCPOA da kuma ƙarawa Amurka ƙwarin gwiwa kan wannan tattaunawa. Sai dai cikin wata sanarwa da ya fitar, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce muddin aka farfado da wani yarjejeniya to tamkar an ba Iran din lasisin mallakar makamin nukiliyar ne. Ita dai Iran ta fara bunƙasa ayyukan sarrafa sinadarin uranium ɗinta har zuwa kashi 20 sama da mizanin da matsayin da aka cimma na kashi 5, kasan da har ila yau bai kai kashi 90 da ake bukata ba wajen kera makaman. Ita dai Iran ta nuna alamun za ta koma kan teburin tattaunawa. Amma ta ce ba za ta lamunci sauya wani sashi na matsayin da aka cimma ƙarƙashin gwamnatin Obama ba. Alex Fatanka mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi shirin nukiliyar na Iran a Middle East Institute.
Meeting's going to be set up, the Americans are going to find a way back into the deal.
Yace abin da za a gani shine za a shirya taruka. Amurkawa za su nemi hanyar da za su bi su koma cikin wannan yarjejeniya. Za a iya wa Iraniyawa sassaucin wasu takunkumai amma ba komai da komai ba. Abin nabi a nan shine kowa zai yi kokarin ya ga cewa bai wulakanta ba, amma dai kowa na buƙatar a koma turbar diplomasiya, inda za a fara da ƙananan batutuwa ta yadda kowa zai samu ƙwarin gwiwa. To haka zalika, gwamnatin Biden ta ɗauki wasu matakai a Majalisar Ɗinkin Duniya don maido da tsare-tsarenta kan Iran kamar yadda yake kafin gwamnatin Trump ta janye. To sai dai komawa kan teburin diplomasiya ba abu ne mai sauki ba, domin akwai tambayoyi da dama da ke buƙatar amsa a cewar wasu masu sharhin. Wani kalubale kuma da za a fuskanta da Iran shine kan yadda take tsoma baki a wasu al'amuran yankinta da suka hada da na Yemen, inda take fada kaikaice da hukumomin Saudiya. A farkon watan nan gwamnatin Biden ta ce za ta kawo ƙarshen tallafin da take ba dakarun da Saudiya ke jagoranta, abinda gwamnatin ta Biden ta kira yunkurin maido da hulɗar diplomasiya da Amurka ke yawan jiddadawa. A gefe guda kuma sabon jaka da Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa birnin New York a jiya Alhamis, inda ta ce a shirye take ta dukufa wajen haɗa kai da ƙawayen Amurka don tunkarar matsalolin da ke addabar duniya. Kwana guda bayan da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta rantsar da ita, Lisa Thomas Greenfield ta isa birnin New York a ɗaya daga cikin watanni da aka fi gudanar da ayyuka, inda Amurkan za ta karɓi ragamar shugabancin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake karɓa. Jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani shiko idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Fati TV da Kuswara da ta haɗa wannan rahoto, sai kuma Julie Leather Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.